nous sommes endettés pour 50 ans.
Muryar murgaye Thomas Sankara kenan lokacin da yake jawabi a taron shugabannin kasashen Afirka a karkashin inuwar kungiyar OIA wato AU a yau. A nan yana ne jan hankulan su akan illar bashin da kasashe masu tasowa ke ci daga Bankin Duniya da asusun bada lamani wato FMI. Gamsuwa da yadda Thomas Sankara ya dage da ayyukan maido da martabar Afirka ya sa a yau ake bigin sa. In ji Farfesa Buba na Maiwa. Malami a jami'ar Sheikh Anta Diop dake kasar Senegal
kan Afirka wanda ya zamanto kanshi ya waye idan aka mishi zancen Thomas Sankara gashi cikin shi na tashi domin ya san abin da ya shubka sai ya shi majalisar ɗinkin duniya sai ce shi bai zo ba ga sunan kawai an kasar Burkina Faso ya zo ne ga sunan kasashe masu fama da talauci kuma waɗanda ya zamanto ana rubuta cikin dukiyar su wato duk kasashe da ya zamanto ana sace musu dukiya ta fannin kamawa ta mallaka ko sata ta wajen jari hujja duka ga
Jam'iyyar MPN kishin kasa wacce aka kafa a karkashin turba irin ta yaki da miyagun halayen shugabanni na daukar Thomas Sankara a matsayin wani gwarzon da matasan yau za su dauki darussa daga tsarin rayuwarsa. Mafarin shirya wannan muhawara akan tarihin marigayen. Alhaji Ibrahim Yakubu shi ne shugaban wannan jam'iyya.
Al'umma Afirka da ta duniya ta bashi wasu martabobi wanda muke so mu yi koyi da su. Ya so kasashe muna son wannan koyin kishin kasa. Da ya zo kuma bai handami kudin kasa bai arzuta kanshi ba saboda yanzu abinda duniya ta bada alamu abinda kasashen mu suka bada alamu sune masu mulki wani bisin kasa arziki gaba ɗaya koyi na uku wanda muke so mu lissafa shine kamar yacce ba mai zuwa ya gina ma kasar ka sai kai da kanka kamar komin karamcin kasar komin talaucin ta ku ne za ku nemo ilimi karfi kuzari na ku gina ta abinda mu muke so dawo ga tattauna menene jam'iyya ka wata mu wanda ke so ta yi jagorancin adalci da mutunci a cikin kasashen Afirka kamar kasar Niger menene muke dauka cikin tahirar Sankara wanda zai mana unhani menene kuskuren da Sankara ya wanda mu za mu gudun shi don mu gyara tahiyar mu
shekaru 31 bayan rasuwar Thomas Sankara iyalin sa da sauran kusantansa na jiran ganin hukumomin Burkina Faso sun zakulo waɗanda suka halaka shi sai dai har yanzu shiru kake ji abinda Hajjara Bi da Dagawo tace aiki ne da ke jiran matasa
cikin kasashen mu na Afirka wannan abinda ake kira impunity ya yi kamari ne sai dai matasa a kiran su in suna son kasar su in sun samu iko su yi kokari su yaki da wannan rikin adalci
a ranar 15 ga watan Oktoba na 1987 ne wasu sojoji a karkashin jagorancin Captain Blaise Compaoré suka yi wa Captain Thomas Sankara kisan gilla a lokacin da suke kokarin tufar da shi daga karagar mulkin kasar Burkina Faso da ya shafa shekaru kusan hudu a kanta juyin mulkin da ake hasashen an tsara shi ne da nufin murkushe fitona fitan da marigayen ya kaddamar da Turawa saboda zargin su da cin haƙoƙin nasiyar Afirka da na 'ya'yanta sire mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar